إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا بيو غوتن ذلحجه هجره من الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da darasin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami Sheikh Ahmad ibn Muhammad Az-Zabidi yayi ikhtisarin shi ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na 9 wanda an yi hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 Allah ya tsare shi da rahama muna a kitab na 23 shine kitabul janaiz zamu ci gaba daga hadithi na 633 wanda yake karkashin tarjuma babu fadli man mata lahu waladun fa hatasaba mala Allah ya tsare shi da rahama yace babu fadli man mata lahu waladun fa hatasaba baban da zai bayyana mana daraja da garaba sa wanda take ga mutumin da mata lahu waladun dan shi ya rasu fa hatasaba amma sai ne miladan rashin dan nashi gurin Allah subhanahu wataala wa anhu radiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah kare yarda gare shi fara fara nabi sallallahu alaihi wasallam ma minan nasi min muslimin yatawaffa lahu thalathun lam yablughu al-hinsa illa adkhalahu Allahu al-janna bi fadli rahmatihi iyyahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minan nasi min muslimin daga cikin mutane babu wani daga musulmi anan sai aka yi kaidi da islam wannan yana nuna mana fadla na addinin musulunci wanda kenan wanda suke yahud ko kuma nasara ba su samu wannan ba kenan wannan yana daga hususiyar al'umma musulmi wanda kuma kenan gefe yana nuna fadla ta addinin musulunci dukkanin musibu wanda suke samu wanda yake kafiri to wannan dandana mai azaba ne ake a gidan duniya amma babu wani ladan da zai zamanto ya samu amma wanda yake mumini babu wani abin da zai same shi a karan kanshi ko kuma ga iyalin shi ko ga dukiyar shi face sai ya zama mai alkhairi kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ce bashir sabirina kai bishara ga waɗanda suke masu hakuri wanda suke istirja'i a duk lokacin da musiba za ta zamanto ta same su manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ma yasibul muslimi wasabin wala nasabin hatta shawkatu shaqwa illa kafara Allahu bi amil khataaya ba abin da zai samu musulmi wahala rashin lahiya wani tsanani sai ya zama mai kafara to haka rashin masoyi ba ma da ba ko masoyi mutun ya rasa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duk lokacin da zai ka Allah zai karbi ran masoyin bawa Ubangiji subhanahu wataala yakan tambayin mala'iku mi bawa ya hode in suka ce yayi irstirja'i ya nemi ladan gurin Allah subhanahu wataala sai Allah ce ku gina ma bawa na gida a gidan aljanna saboda haka babu sakamako ga musulmi wanda ya rasa masoyin shi ya dauki hakuri face gida aljanna ne Allah subhanahu wataala zai samu mai to balantana kuma a ce karamin yaro ne ma minan nasi min muslimin yatawaffa lahu thalathun wanda ɗiyan shi guda uku za su rasu lam yabrugul hinsa, wanda bas isa daukan zinihi ba, kenan lam yabrugul hinsa, bas isa daukan zinibi ba, wakani siruna alal hins al-azim, al-hins shine kenan zinibi, illa adakhalahum Allahu al-janna, kwace sai adakhalahu Allahu al-janna, Allah ya shigar da wannan bawan Allah al-janna, bi fadli rahmatihi, ta sababin fadla ta rahmatihi, jinka Allah subhanahu wa ta'ala iyahu, ga su waɗannan iyayen yaran da suka rasu saboda tausayawa da Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ma waɗannan iyaye ga dalilin iyansu da suka rasa to musabbabi wannan sai Allah sa su aljanna wasu kuma suka ce bi sababi bi fadli rahmati iyahu saboda fadlan rahmat da shi ma'aihin yake ma ɗiyan sai Allah mai sakayya amma wancan na farko shine muhaqiquna suka tabbatar cewa Allah sababin rahama da jin kai wanda yake ma uwayen saboda mutuwar karamin yaro kenan tana da radadi ga waɗanda suke iyaye to shi yasa duk wanda ya rasa wannan zai zamanto ya samu aljanna ya zo a wata ruwaya koda ma iya biyu ne haka ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa auladukum da'amin sulshanna ɗiyanku tamkar waɗansu tsuntsaye ne aljanna yalqa aduhum akabu ɗaya zai haɗu da ababu ma'aihin shi zai makalkale wannan ma'aihin fala ya fariku ba zai rabu da shi ba har sai Allah subhanahu wataala ya shigar da shi da ma'aihin nashi ga baki ɗaya gidan aljanna wadan duk yana nuna fadla wadda take tattare da mutuwar diya shi yasa zaka ga shedan yake ta kokarin yanda zai yi ga wanda macen da take wabi ko wanda diyan shi suke mutuwa sai ka ga so da yawa shedan yana kokarin ya kai kawo sai ya sa su san dinga shirka kaga ana ta fama da yancin kare ayi wannan a kulla wannan wai saboda yaran su samna to kaga inda mutumin zai hakuri tabbas da ya zama mai karabasa a gidan aljanna wannan hadisin Imam al-Bukhari ya maimaita shi a Janaiz da ba ma kila fi auladil muslimina abinda aka fadi dangane da diyan musulmi kaga sai Allah subhanahu wataala ya sa su aljanna sababin wannan jin kai na Allah subhanahu wataala kuma Allah yakan ga uwayen da diyan a aljanna dukkanin yaran da suka mutu na al'umma musulmi ba tare da sun baraga ba to akan renan su a makaranta ta Annabi Ibrahim alaihi salam kuma karshe akan sa su gidan aljanna da su da iyayensu babu ma ya sahabu an yi gusala witran baban da zai karantar da mu abinda aka so na yin mara a lokacin da za a yi wankan gawa in bukata ta bada na wankewa zuwa hudu to ana sa akai biyar in biyar bai wanke ba aka bukatu zuwa ga shidda to lalle a yi bakwai zaka iya samun kama a ce cikin mahaukaci da annakiya ko kuma aikatari da kwai wani abu na hatsari a tattare da mutum wanda zai bayi a huce uku to ko da an huce uku an kai hudu to he a je biyar mara da yake bukata ayi an ummi atiya al ansariya radiyallahu anha qalat daga ummu atiya al ansariya ɗaya daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ta kware ma wankan gawa yawanci ita ce take ma mata wankan gawa din sirrus ita ce mata ma diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka kaga akwai bukatar samun kwarewar mata wajen wankin gawa ba ta yadda ba za a bari misali a ce ko tsofaffi ko a haka ya zamanto a ce wasu makaɗa ko kaza da sauransu kaga ya kamata duk anguwa ya zama akwai wannan kuma abin da aka hiso a ce jinin mamaci ɗan uwan shi ɗan uwan mamaci su mushi wanka sai in ɗan uwan ba su iya kyautatawa ba sannan sai a ƙetara zuwa ga waninsu ta ce da qala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kisara sai ya shigo wajen mu hina tuwafiyat tubnatuhu lokacin da ɗiyan shi ta rasu an tantauna akan wace ce amma qauli rajihi Zainab ce bintu Abil As ibn Rabi imratu Abil As ibn Rabi mahiyar Umama wadda take aure da Abil As ibn Rabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaban sarkuntar shi da shi yake cewa haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafali ya mun zance muka tantauna da shi kuma ya mun gaskiya kuma ya mun alwashi ya mun alƙauli kuma ya cika wannan alƙauli wanda kaga mafi yawa yau yana gagara mutum za zo aura mai mace da alƙawari da kamun ƙawa da shiga can huta can ayyar jajjeniya da shi akan zai kiyaye kazanta zai kiyaye kaza amma da an yi aihuwa ɗaya biyu ko ta mushi wani abu na ɗabi'a jubiliya na mace wanda dama mace haka take, amma zai ta zagi wani ma shi da sarkin an ƙare, maimakon ma yanzu samu sarkin a zauna ta inda aka hauta nan ake sabka, to ba babu zance wannan. Maimakon fa ba su hakaman min ahli wa hakaman min ahli ha wannan hoba ta aiki, maimakon kaza duk ta nan gurin duk ba zai aiki ba, nan ba san ba aiki da Qur'ani. Amma kuma gine dai shi zai dinga cewa wallahi Allah lalace dagutu ba aiki da Qur'ani. Shi kuma yanzu dai ya mance fa ba su hakaman min ahli wa hakaman min ahli, gaba ɗaya sa kawa ya shure wannan kawai, kuma ya manta duk irin alƙawarin da aka yi, wani ma sadakin ya haimu shi aka yi, wani ma sai da ya nemi alhurma aka sabke mai wasu diyoyi da wasu abubuwa duka, wani ma da ba shi za a ba ba bai ma cancanci a bashin ba, wani ma ba ma tamkar ba ma kufa ɗin shi bace ba, babu ma mukafa a tsakaninsu, saboda wala Allah ita hafizan Qur'ani ce, shi kuma inda za a ce sai an harrace Qur'ani ake ba da mata sai dai mutu a tazuru, ba zai harrace ba sai dai mutu a gwabo, inda za a ce sai an harrace za a bada, amma za a ɗauki maharrace Alƙur'ani a bashi, amma kawai sai su sa ƙafa ya shure ya watsar da wannan. To kaga duka iya daga kuskura abin da shi yasa nan sa sai yake yabo, kaga mu kyautata da surukanmu, mu san mutuncinsu, mu san darajarsu, mu san cewa sun mana wani abu wanda yake na a zo a gani, saboda ɗiyarshi ta hidu ke shi ya ɗauka ya baka, to kaga ya kamata ya zama kai kuma ka zamanto ɗaya, ka zama mai mutunci, ka zama mai cika alƙawali da kuma kiyayewa. Mace kuma komawa ce ce akwai ɗabi'a ta jibiliya wadda baka isa ba ka hana ta, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kenan wanzu hafta tuqimu haka sarta, ka gani almar'atu kadila, mace kamar ƙashin haƙarƙari take, ma'ana yanda ba zai miƙe ba tar Allah ya rakkaba shi a tankware bakakin wannan, to ita ma dole a tankware take. Yace fa istamta'ta biha wa biha aywajin, in ma ka mori mace ta ma kirki, to kasancewa dai ka dai more ta amma tana nan dai a karkace wannan, wannan karkata akwai ta kawai kenan, wannan abin more ta kai, ka gani. To irin wannan kaga iya daga abin da yake ya saba ma murufa da mutunta da kuma makarimul akhlaq, kuma ba za ka ga ba manyan mutane suna irin wannan abin. Shi yasa ko aure za ake tsayawa a laika abubuwa guda biyu, idza taqum man taradawna dinan wa khulqan, dole ya laika khulq annas ma'arin kama adun dhahab al fitah khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idza faqum, mutane ma'adire ne kamar ma annas kamiatu ibl la takadu tajidu fiha rahila, mutane kamar raqumi dari ne da wahala ka samu nayi malabtu guda daya, to haka mutane suke, dole sai ka tsaya ka kalli tabi'atin da kuma abinna, wani mujarradin addinin daban kuma khuluqin daban, zaka ga kare ma baya cewa wani halin babu kyau, babu dabi'a mai kyau, babu tarbiyya mai kyau, babu muru'a, babu sanin ya kamata, babu mutunta, babu kaza, bai ganin kan kowa da gashi, wani lokacin ma akan hada tarko wanda shi ko baban shi bai gani kan shi da gashi, ka gani ango su kawai an san shi fitsararre ne, kaga to da an hada nan irin su ne, akwai wanda ya zani sarki, Allah da gwanda ya zani sarki, sirkin bai arma mutu mata ya zane Allah, wani mala Hamza lokaci a Kano ya ce haka, in ta yi hushin kuma matsiyaci, shi matsiyaci ba ka iya gyara yadda za ka yi shi matsiyaci, ka san ɗabi'u na kirki akwai yadda suke muktasaba, akwai jubiliya, to haka ɗabi'u na banza ma akwai yadda shi ɗabi'a shi za ka ga abin a jinin jikin shi ko matsiyaci ne, yadda za ka yi ba ka iya kalibita shi. To da an je an zo ta yi mishi ai a ƙallan ƙalla ko uwanta mutanen banza ne, to sai ka ɗauki misali ita ƙin ai ta yi maka wani karamci da wani mutunta ta yadda duk gidansu aka ƙi, kuma ita sai ta yi za a je ta ɗauki kayan ta koma ba mai raka ta, amma da yake matsiyaci ne gidan shi, to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi sarkuntan shida Abul As ibn Rabi, ma mijin ita wannan ita ce da ta rasu umma tsiya ta mata wanka, sai ma ke shigo gurin, wanda ya nuna ma shi zai iya shiga wajen wankan gawan abin nan shi, wani lokacin kuma zaka ga su ƴan matan su ne danyen hankali da danyen tunani, kuma sai uwayen su bar su akan haka ne, kawai in suka zako shi kenan an kare. Ighsilnaha thalathan, yace ku wanke ta mara uku, aw khamsan ko biyar, aw akthara min zalika ko sama da wannan, in ra'aytunna zalika, in har kuna ga akwai maslahar wannan, bima'in wasidir, a gama da ruwa da kuma sidir magariya, ana san kenan a samu ganyen magariya ko garin da aka daka a kada shi a kada kun wata hudu sai a wanki ganyen magariya kawo matsayin sabulu ne to amma shi magariya shi yazo a sunna cikin aiki da sunna akwai albarka so da haka maimakon ka ce ai sabulu zai yi ko shampo ko soso da wannan ai amfani da magariya koda kuwa kana ga kunhon magariya bai kai kunhon wancan ba saboda cikin amfani da sunna ya akwai albarka kaga ana fatan Allah zai iya jin kanshi ya tausaya mai musabbabin an dabbaka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bima'in wasidin waj'alna fil akhirati kafuran a ƙarshe a sa kafu yace kafur din saboda yakan kora hasharat kenan kwarin rika ba su san warin kafu shi yasa ya kace a ƙarshe a sa kafu inda za a sa shi a farko ko a na biyu kaga ruwa zai iya wankewa kai aka bibita a sa shi a ƙarshe kuma duka waɗannan magariya kafur suna kaliyi ne tausasa jiki kin da kuma rattaba jiki kin ta yanda kaga koda ya dan taurare ya sa waɗannan abun za a dan samu kenan tausasa jiki aushi amin kafur yace ko na abda kafur fa iza farahtunna in kun gama fa'adinna ni he ku sanadin wannan yana nuna in za a yi wanka ga ko ma'aiya ko tayarwa ko ta muharrama ba laifi bane ka ilmantar da su su aikata abin afsaduran sunna tunda kai namiji ba kai ba to amma sai ya zamanto sun yi abin a karkashin karantarwarka kuyi amfani da kaza kusa kaza kusa kaza bana ma faragana azanna muna ida muka sanar da shi fa kana haqqu sai ya bamu madaurin shi haqqu shine izari madauri kenan wanda yake na kasa maimakon ridai kenan maimakon ridai ya nazawa hiqqu a lugata huzail su hiqqu kenan hiqqu da kasara ana ashkirnaha kunannada ta iyahu a cikin shi ma'ana a sanya shi shi'ar ɗinta shi'ar shine tuwa mai kama jiki wanda take bin jiki kenan wannan izar na maza sai ce ashkirnaha iya ku bi da shi jikinta ta yanda zai zama shine zai hada zai zamanto kenan ya lullube jikinta saboda neman albarka da athar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wanda suke gaza iya yi kenan da na salihan bayi hakan kenan baya halitta saboda bayi nemi albarka da na sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar babu kuma wali wanda ya kai sayyidina Abubakar a wannan al'umma amma ba a musu hakan ba kenan wannan khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kunanna da ya zama shine abin da zai bishkinta ta'ani izaru tana nufin izarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwayatin ukhra ma'ana hiqwa huqin ko haqwa shine izarin shi a wata ruwa ya ce ibda'ana bi mayaminha ku fara da bangaren dama ta saboda albarkar dama kamar yadda arwala kana zin sula zai ujubu tayammum fi tanqulihi wa tarjuluhi wa tahurihi wa mawadi'ul wudu'i minha ku fara da wanke gababu arwala qalat wa mashatnaha thalathata qurun tace he muka fetse kanta thalathata qurun sai muka tubke kuma muka mata kenan mazara guda uku kenan muka kitse mata mazara guda uku kenan ɗaya nan gurin ɗaya nan ɗaya kuma baya kenan dama hagun ƙarni hanan da kuma baya kenan aka tubke kaga wannan hadisi yana koya mana yanda ake wankan gawa na mace ko kuma ma wankan gawa ko ma na wane za a ɗauki gawa ɗora ta saman teburi kamar nan haka a cire ta da ita daga dukkanin tufafi sai dai za a ɗora sarbeti daga cibiya zuwa gwiwa saboda haramun ne a kalla al'aura mughallaza sai a ci kwabe kaya duk ga baki daya sai a fara da yin tsarki bayan an kulla kenan abin daurawa a hannun an sa gam in za a yi tsarki a sa wani tsumma dan ba za a yi mubashar al'aura din mamaci ba bayan an mishi cikakken tsarki sai a je wannan tsumma a gefe sai kuma in mace ce za a tsefe kenan gashin kai din ga baki daya a tsefe shi a gyara shi sannan an ida a mishi tuntu sai kuma a fara da arwalla sai a fara da dama zuwa hagu ruwan wankan an haɗu cewa ana buƙatar a sa garin magariya ko ganyen magariyan ma a kirɓa shi in ɗanye ne in kuma garin ne kenan a ɗauka sai a zuba sai kuma a kwakwaba yadda kunhon za ta tashi in kuma ba a samu ne ya yi amfani da sabulu da duk wasu abubuwa na tsaftaciya ko da ma da soso ne duk ba ne a wanke cikin sosai a wanke kai a fara da ɓangaren dama zuwa hagu a juya shi nan gurin haka a kaife a kaife amma ba za a mai rubda ciki ba saboda kwanci ne na 'yan wuta saboda haka za a wanke an ida duk ga baki daya hallau sai a ƙara na biyu a na ƙarshe ana son kenan a yi amfani da kafur in mace ce za a tubke gashi a kitse mata kenan uku ba a buƙatar a yi yawa kawai waɗanda za su taimaka ka a huce wannan. Bukhari ya maimaita shi a jaraz babu takfinil mar'a fi izarar rajul. Za iya mamace likawani da izari na namiji duka wannan ya halitta. Ghassalil mayyit wudu'uhu bil ma'i wassidr. Sai kuma wankan mamaci da yi masa arwalla da ruwa da magariya. Sai kuma yabda'u bil mayaminil mayyit. Yanda arwallanka da wankanka da dama shi ma haka gawa haka nan za a mata. Sai babu mawadu'ul wudu' minal mayyit. Sai kuma babu haji alil kafur fi akhiri za sa kafur a karshe kenan za sa. Babu naqdu shi'aril mar'a. Sai kuma warwarewa kitsan da mace tai. Babu kaifal ish'aru lil mayyit. Yaya kuma za a sa tufar da za ta bishkin mamaci da aka ce ish'ar din a sanya mata. Hal ij'al ish'arul mar'a thalathata qurun. Za a maida shi tufka uku kaga yazo a sunna. Hal yul ish'arul mar'a khalfaha. Za iya maida gashin ya zama baya a zira shi kenan akan yin wannan kamar yanda yazo a hadisi. Babu siyabil biyadu lil kafani. Sai kuma fararen tufafi ga kafani. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu siyabikum al bayad. Biyayyen tufafin ku shi ne wanda suke fara da kafin fi hamotaku. Ku yi ma mamatanku kenan likafani da wannan. Ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniya biyadin suhuliya min kursif laysa fiha qamisun wala imama. Wannan shine mahallin shahid da yake nuna kenan al biyadu lil kafani. Saboda shi aka ma manzon sa Allah kuma ba zai zaba ma ba manzon shi sai fiyayyen launi kenan daga ciki. Ko da za a ce yana da zane, to zanen ya zama zanen na wari din ne. Kamar yadda za ka ga kenan, akwai yadda za ka yi da sanda-sanda kuma launin shi ne. Daga uwar mumine, Allah ƙara yarda a gare ta, ta ce kufina, annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina, manzo sallallahu alaihi wasallam mushi likafani fi salasati aswabin. A cikin tufaya di uku, ta ce yamaniya wanda yake saƙar Yaman. Biyudin launin fari. Suhuliya sannan kuma wanda yake muntasil ila suhul ko kuma wanda yake fari tacacce misali ko kuma a suhuliyan sun ce wani yanki ne a Yaman wanda sun shahara da sa saka ya di irin wannan kamar da za a ce dan abba dan puntuwa kaza misali intisabi zuwa ga ƙauyen da kamfanin yake ko garin da kamfanin yake saboda haka kenan min kursufin wanda yake kuma na auduga wanda da auduga ne kenan aka saka laysa fihinna qamisu ba ai masa riga ba wala imama ko rawani shi yasa zaka ga ahlus sunna da an tashi kenan wannan yadi shidda shine ake sawa sai inda zai zamanto an shin hoda guda biyu kasa sai kuma a rufa dai haka aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai albarka da kuma fatan Allah subhanahu wataala zai shi kambawa a sababin wannan saboda haka kenan duk abin da yazo a sunna to mi kirda dan wannan kuma wannan yana nuna bibi ko da fadala na barin tufa shi yasa sai ne na umar yace uhibbu an ara talibal ilmi biyad as-siyab yace ina son in ga dalibai ilimi ya zamanto ma'abucin fararen tufafi ma'abucin fararen tufafi kaga in ba dan afdaliya nashi ba ai da mai duhuduhu shi zai fi dace tunda kasa dai za a sa shi kuma jikin zai mubasharanta da kasa wanda kaga hakan kasa fararen kaya kana kinkemin kasa ta taba ka wani ma sai ya zo da dan tafiƙin shi ya zamanto ya shinhura dan saboda kasu baci wala imama wannan ya nuna kenan abinda aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam likafani da shi imam al-bukhari ya fitar a janaiz babu babul kafani bi ghayr qamis likafani ba sai an yi riga ba babul kafani wala imama babu mautu yawmil ithnin mautu ranar litinin kaga wannan duka yana nuni abu sa sauki na addinin musulunci yanzu yau ko azo sai an kai matail sai an yanko can sai an yi duka wannan zai kawo jinkiri wanda kuma nan sara sai na ce asra'u bil janaza a gaggauta da gawa sannan kuma hadisi na ummu atiya al ansariya wadda take kurariya wajen wankin gawa hadisin aisha kaga duka yana nuna yanda mata na sahabbai suke da kwarewa akan abubuwa waɗanda suke faruwa a cikin al'umma wanda kuma haka ya kamata ya zama duk abin da yake banci mata ko abin da yake faruwa cikin al'umma to yanda maza suke ilimin wannan abin ya zama mata ma suna da matsalan kaga in ka je murk akwai bangaren maza da suke to ya kamata a ce akwai wasu mata wanda su ma suna yin wannan kaga da an samu kenan wani ya mutu wa wata ta mutu misali babu danginta ko wanda zaka ga hatsari ko wani abin nan kaga kai tsaye kawai su ma wakilansu wannan ne babul kafani fi thawbaini sai kuma illa kafani fi saubaini a yadi guda biyu. Kaga can gurin an ambata uku, to akwai halaccin yi da biyu ma gwargwadon yadda hali ya bada. Ba an ce wancan ukun ba labudda dole sai shi, musamman ma wancan lokacin suna da karamcin kenan yadiddika da kuma tsada abu. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع الراحلة فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء غسيل وكفنوه في ثوبين ولا تهنئوا ولا تقمروا رأسا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. دقي ابن عباس قال قارئ ذاك رشيت بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة a lokacin da wani mutum yake tsaye tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi arafa arafa kaleka fadla yana daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma tare da maki sallallahu alaihi wasallam idh waqa'a ar-rahilati sai kubto daga taguwar shi fa waqasatu sai ta murtsike mai wuya aw qarafa aw qasatu ko kuma sai ta karya mai wuya waqasatu ko aw qasatu duka lugha ne duk ɗaya ne saboda haka sai ya mutu qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ighsuluhu bima'in wasid kuma shi wanka da ruwa sannan kuma a sa magariya tunda magariya kaga ba kamshi ba gare ta wa kaftinuhu kuma amele kawani fi saubaini a luhawa guda biyu shi yasa wata ruwa yazo fi saubaihi a wannan dai izari da rida'i nashi a wannan izari da rida'i nashi kaga ne saboda shahidi ne shahidi ana binne shi da tufafi shi saboda haka fi saubaini a cikin tufafi guda biyu wala tuhannatuhu kar ku yayya wa turare saboda wanda ya harrama da haji kaga yana daga mahzurat kenan sa turare wala tuqammiru ra'sahu saboda kaga baya halitta wanda ya harrama da haji ya sa al-masih to gaggure ne kanshi fa inna huwa yub'ath yawmal qiyamati murabbiya za ta tashi shi ra'al qiyama yana mai talbiya yana mai amsa ma Allah subhanahu wa ta'ala labbaika allahumma labbaika wannan sai yake nuna akwai halaccin yin likafani da yadi biyu musamman lokacin da ya zamanto an samu karamcin abin ko kuma a halin tahiya misali sannan kuma mutumin da ya mutu yayi harrama da haji to ba a same turare din mahzurat na haji za a nisanci mishi za a sa shi haka nan kuma sannan in mutun ya mutu akan abin da ya mutu akan shi ake tare shi akan shi ake tare shi ka gani saboda haka inda aikin banza ne kamar irin waɗanda zaka ga ana gaggauta musu hukuma girgizar ƙasa ruftawa kaza to akan aikin da mutun ya mutu akan shi ne kuma zai zama to an tashi shi shi yasa mun zo sare sai ce man qatala nafsuhu bi harida fa haridatu bi yadi za ta tashi shuka a hannun shi yana rauna ta kai shi wa man tahassasumman fa huwa yatahassaha shi ma zai ta kwankwada yana ciccira mai hanji wa man taradda min jabal yataradda yawmal qiyama khalidan muqaddadan fi nar Allah karim wannan yana nuna kenan mutumin da zai mutuwa a wani hali daga halaye na ibada to ana sa mai ran shahada kuma alama ce daga alama wadda take mai kyau sannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da shaida ga wannan mutum ya nuna kaga misali mutumin yayi karshe mai kyau tunda cewa fa inna yuba asu yawmal qiyamati mulabbiya kenan da aljanna ne so duk wanda aka tashe shi hilin alqiyama yana talbiya yana jaddada tauhidi kenan ya nuna akan ta mutu fa inna yuba asu yawmal qiyamati mulabbiya wannan ya nuna halaccin kenan yin likawani da yadiddika guda biyu Imam al-Bukhari ya mai tashi babul hanut lil mayyit akan yayya wa turare saboda kaga sai aka ce wala tuhannatu kenan in ba wanda ya harrama bane ana sami babul kaifa yukfanu al-muhrim wanda ya harrama da haji ya za a mai likafani ba za a rufe fuskar shi ba kamar yanda ake rufewa fuskar wanda yake wuce saboda haramun ne a rufe fuskar wanda yayi harrama da wanda ya harrama da haji haramun ne sa al-masih to kaga in aka ruha zai zama kenan an nade an darme ya kashi a hajji babu ma yanha min at-tib lil muhrim wal muhrima yanda aka haram aka hana wanda ya harama da hajji sa turare sai kuma babu al muhrim ya mutu bi arafa wanda ya mutu a arafa khairi ayami dunya fi yayyini kaga yini wanda yake na arafa to sai mutun ya mutu a yini kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin ai fadala ce kan fadala babu sunnatul muhrim idza mata kuma sanar ranar juma'a باب الكفن في القميص الذي يكفن شي يسا شي مؤمن الخير ne gare shi a lokacin da kaga misali ya samu tsayo arafa alhajj arafa wanda duk kuma ya samu ya tsaya ya dace da wannan man hajja balam yarfus walam yafsuk rajaka yawma walidatu ummu shi dama mutuwa irin nan gurin ma kyauta ce daga Allah sai Allah ya madace ka gani sai Allah ya madace in ba Allah ya madace samu mutuwa ma irin mafi arghairin guri bayayyen lokaci kuma kana cikin ibada kamar ka mutu ne ko kana sallah ko ka mutu da azumi bakinka to wanda ya harama da haji kai tun daga bada guranka cikin ibada kake babul kafani fil qamis alladhi yukaffanu aw la alladhi yukaffu aw la yukaffu wa man kufina bi ghairi qamis babul kafani fil qamis imam tilli kawani da rigashi alladhi yukaffu rigar da ta zamanto an kame ta aw la yukaffu ko kuma ba dinke ba wa man kufina bi ghairi qamis da wanda za a mai ne kawani ba tare da riga ba an ibn umar radiyallahu anhu ma anna abdullahi ibn ubayy lamma tufiya lokacin da abdullahi ibn ubayy jagoran munafiqai ya rasu a shekara ta 9 bayan dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga tabuka ya abunhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam kaga jarrabawa ubangiji subhanahu wataala da yake jarraba masu imani kaga haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin cutarwa wannan mutumin tun daga shekara ta 2 da munafincin shi ya bulla bada tun daga shekara ta 2 har zuwa shekara ta 9 ana cikin jarrabawa da cutarwa wannan mutum ya kulla can ya hada can ya kullo can bala'i ya cutar da can ya cutar da wancan haka aka yi ta haduwa da bala'in shi kai ka ce sama da bala'in Abu Jahal so duk wata kitimurmura wanda ba inda wata dama da zai samu ta cutar da manzalar sa san face da amfani da ita har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai mun maganin mutumin da cutarwa shi ta kai matuka har ta da cikin iyalina ya cutar da so da shine ma Aisha radiyallahu anha yarfi shine kawo kullu kabilanci a cikin al'umma ta musulmi tsakanin Aus da Khazraj yace kawo matsayin mutanen nan muhajiruna kamar ce da ake cewa san min kalba kai abu ka kosar da karan kai cinye ka mun ba su gida mun ba su guri mun ba su kaza amma yanzu sun ma so sun ma hime kora shafawa dudan ya kullu bala'i da fitina yasa yaki a tsakankan al'umma musulmi to haka yake ta wannan kulla-kulla Allah subhanahu wa ta'ala amma da hikimar shi dan ya cika ladan manzon shi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi tajaraba al'umma da shi har zuwa shekara ta 9 jabulhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai dan shi yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma dan shi yana daga zababbu cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yukhruj al-hayy min al-mayt wa yukhruj al-mayt min al-hayy fa qala ya rasul Allah yace ya maki al-atini qamisak ba ni rigarka ukaffinuhu fihi in mushi da kawani a cikin wannan riga wa salli alaihi kuma ya rasulullah ina neman alhurma ka mushi sallah kale ka kaga ho ma'ainin shi ya san aikin ma'ainin shi amma da yake dan albarka ne bai yi kasa a guyyo ba wajen kokarin biyayya ga ma'ainin shi eh wa sahibu ma fi dunya ma'ruf wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuqim duk yanda ka gare karshe dai ra'asul munafiki ne amma lai ka kaga yanda har bayan mutuwarshi bai takaita bojen yi mushi biyayya kawai dai saban Allah ne ba zai bi shi ba dama kuma la ta'ati li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to wannan fa ina ga wanda za a ce wala Allah ma'ayhin naka yana daga salihan bayi wala Allah malami ne wala Allah nagartacce ne ka ce kuma ka kangare ne ko ka fandare ne ko kuma dan yana aikata wani kabira kwaya dai shi wannan kahuri ne ma fa shi wannan saboda rasul munafiki ne munafince shi ne faqul itiqadi ne kafirci ne amma an ce a diya na madina in kana lissafa masu biyayya uwaye to abdullahi ibn ubay ibn salul zaka sashi na farko wajen tsabar biyayya ga ma'anin shi yanzu bai kalli ba wancan lihin sai kalli yanda Allah subhanahu wataala ya ce sahibu ma fi dunya ma'ruf a duniya ka abokance su ku zauna tare da kyautatawa kai duk yanda wabil walidain ihsana Allah kawai hoda ba yake mutala saboda a nuna ma dukkanin ihsan magana da kaza da wani ne duka so ake ka kyautata ka gani to kaga wannan yana zama kalubale ga wanda suke diya yance diya ana zance duk wanda yake da ma'aiki ko ma'aikiya da rai ko da ko tsoho ne in dai da iyayen nashi da rai to matsayin shi da ne ko me neman aljanna ne a wajen su to kuma a gaba gaba dalibin ilimi shi yasa ma malamai da suke rubutu akan adabul talab sukan kawo ɗalibin ilimi da biyayya uwaye saboda duk ɗalibin da babu biyayya uwaye tare da shi ba zai samu ilimi mai albarka ba ko ya sama sai kaga ya kasa kasa ko wani ilimi mara albarka kaga mutun ya zama sai ya zama malimi ya shahara kawai sai samu intikas wani sai ya zama kawai kowa ya san shi kawai ya zama dan iska to irin wannan abu tudda kake gani yawanci mutun yayi garaje bangaren uwaye to duk shi yake sa wannan abu dole ya zama to dalibin ilimi sai ya kalli jarabu uwaye da ya dinga samun addu'a su da fata alkhairi nasu da tasiriri nasu ko da kuwa kun san bambancin fahimta tare da su ba haka kware bane ba ahlul qibla ne bambancin ho fahimta kuka samu wala Allah ma ho bambancin ku akan furu'a ne kana kabar da yana sadalu amma bai shirka ba ka shirka ka gani la Allah sabanin karshe akan wannan abun ne amma ka zo aka zube ba mamaki ma hin ka dafa wasu sunno ne shi yana azumin litinin da waye da kiyamul laili shi yana yi kai kuma ka kwanta ma hiya tada ka sheke tada ka sallar asuba to kai ne tada ka sallar asuba ai alama ce ta cewa imanin shi gabe yake da naka sheke tada ka sallar asuba ka gani kuma tun ka ai kai ke ma Allah sujada karshen dai tuka ka gare karshen tuka ne sallah ko to tun kan ka zo duniya sheke sallah ka gani to wannan dole mu tsaya mu kalla da kyau lalle lalle a kula adini kani saka wa salli alaihi wa sallam ya nemi alhurma kaga wannan kuma yake nuna yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake alhurma ga waɗanda suke sahabban shi kuma haka ake sanya zama dan adam kana duba alhurma da zamantakewa da kuma gyara mawa ne dan saboda wani fa sahu nabi sallallahu alaihi kamisa anan sarasa sai ba shi riga shi irin wannan abin zaka ga yawanci yau yayi karamci sai ga iya samun misali a makaranta ga wani da kannin shi a makaranta amma saboda kudin wata sai ya tunku da kis ah shi da yake shekara da shekaru yana karantar muku dan kannin shi basu ba da kudin wata bai kuma yasa gida to ina leka zamantakewa ina leka zamantar ina leka kaza ko a ma'aikata misali mutum ko alkulwa sai ga wannan shi kuma can gurin sai a furtumi wani wannan din shi to ina leka zamantakewa a nan gurin dole sai mun dinga leka mu akwai wani abu na alhurma da leka zamantakewa alhurma a ko ina tana aiki azare ce a adabul mufrad da aka ce abu awai bana bi sufyan in hajibuka ya zana mai man ya arif wanda yake mai tsaranka in idan sani sun zo yana musu izini yace innal ma'rifa la tanfa'u bi kalbil aqu wal jamal as-sa'u yace sanayya fa tana amfani karan hauka ma hoya san na gida yace raƙumi ma wanda ya haukata shi ma hoya yana sanin na gida kuma a ce musulmi ba za a yi ido ya san na gida ba ko kuma he dan garin ku ko dan gungu ya zo kana rugure ya kamar cike ko ka sa wani luleti ko kuma he kai kuna yake ce ga na san shi ka karaga mishi kaga da wannan rashin mutunci ne kaga ni ai sanayya tana amfani a ko ina dole akwai sanayya akwai sanayya baka ce bani kawai kowa a wannan kuskure wa salli wa sallam fir lahu kane ma mai gafara fa ta nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki sarasa ibada rike fa kale yace a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a zinni usalli alai kuma ka sanar da ni in yi mishi sallah in ya cika fa azana saboda yayi rashin lafiya har ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ganin shi lokacin bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alam anhaka alhubbil yahud yanzu abdullahi ba hidda na hana ka da amma kaunar yahudawa da zama majalisar yahudawa da wala'i ga yahudawa yace kare fa'ala musa ba ma yace a to ai sa'ad ma ya aikata kiyaye yahudawa me ta amfane shi abinda kake cewa in kiyaye yahuda to ai sa'ad yayi ai bai hana shi bai mutu shi ya dauka kamar ana nihin wannan zai sa ya mutu shi bai gane ba a abinda ake nihi wala'i ga yahudawa ya ja mai ya tsuran ma munafunci a zuciya gashi a hilin musulmi ne neman rajul amma a zuci kuma babu zancen wannan abin shine abin da ake nuna mishi kuma abin da ya ja mishi wala'i ga yahudu wala'i ga yahudu wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum annar Allah ya ce kakku karkata zuwa ga wanda suka zalunci kawunan suka hore fatamassakum annar kai nesa idan samiya biddajjal fa ne sharri ne sai ake da shi har ka zo makaranta yalla kwal in kristoci ka zama kwamkarin ga ai imani a zai ai na san wane ne nayi wane ne a kai ne sa da wannan kawai ka kadi gaban ka indai da kai ta musulmi ne mu ta musulmi kar ka je ka yawaita sawadi musulmi so suke ayyuka sawadi nasu ko haja ce ake saida wannan musulmi ne wannan sai sai ta musulmi so ake ayyawaita lakwala ce ta musulmi da ta ba musulmi ba in kaiwaita yawan ta wanda suke kahure ka tana da amsar da zaka ba Allah subhanahu wataala dan da kudinka ne za a gama aje a dinga taimaka ma wasu mutane masaki ana shigar da su kafirci sannan kuma ƙarshen tuka-tuka za a samu ƙarfi a dinga hana wajibin da Allah subhanahu wataala shar'anta a hana sa hijabi a hana kaza a dinga rage ma mata imani ana raba su da kumiya fala wallahi ma fil khair aish wala dunya idza dhahaba al-haya amma idan iya kamar ɗiyan gwarawa ba bambanci da ita da ɗiyan kafiri ba bambanci wai ba a san shi arki ne na musulunci a ga hijabin ne ta sa ba a san wannan kawai su ake a ganta kawai surfan kawai suffal kafirai so da za a ɗauki hoto a nuna aikin da aka yi in an haɗi kuma mutane su ce a kaza 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 wane ne ya mutu wai ya farko أليس الله نهاك أن تصلي على المنافق صدعك أصلي فآذن فلما أراد أن يصلي عليه ديني يصلى جذبه عمر سيسير إلى عمر يكاموش فقالت أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين ألا باهنا كفا كما منافق يصلى ينا ليك إير تشوتر ودي إمام صلى الله عليه وسلم إير وانا أبن سابيس دان كلم ظاهري أمانا وسرسل أبن ديك يجوبا Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake duba makamancin shi ne shekara ta 6 sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me shahi wannan bismillahirrahmanirrahim da abin nan a lokacin kaga sunan Muhammad rasulullah sayyidina Ali bai shahi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nuna mun sai shahi da hannun shi mai albarka kaga baka ce ba sayyidina Ali ya ki manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar yadda nan ba zaka ce ba sayyidina Umar ya kamo manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda in shi aski hudi in ku har ya kamo shi ba daidai bace to can sayyidina Ali ba da aka sa shi bai ba ka gani kenan hadihi bitilka in dai har wancan ba daidai bane zaka zaki sayyidina Umar kan wannan to kaga kenan dan shi a sai koma can gurin qala ana baina khiratayni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina tsakanin zabi guda biyu Allah yace istaghfirullahum aw la tastaghfirullahum in tastaghfirullahum 70 maratan falan yaghfirullahu lahum yace inda na san na ƙara za gafarta mai dana dada kai fa sallallahu alaihi sai mai salla fa nazala wala tusalli ala ahadi minhum abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi Allah yace sun kafirce mu Allah sun kafirce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga shi yake nuna nifaqul itiqadi masu nifaqul itiqadi kafirai ne saboda Allah subhanahu wataala yace sun kafirce mu Allah da manzo wannan hadisi a cikin shi za mu ga abubuwa kamar haka abu na farko rigar da ya nemi alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi waska ce kamar mukafa'a ce ma'aki yayi a lokacin da aka zo da ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib a ghazwatu Badr rigar shi da ke mutun ne dogo rigar sai ta zama gajin ruwa ce shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi ya bada rigar sai ya bada rigar shi aka sama Abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san kana neman guri da fishigi wajen munafiki wai tun da dai an mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari a bada riga neman guri ne duka ci a za kai shi kowa kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan saboda haka ya cire ibada to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada wannan kamar kenan an rama mishi aure shi kar ya zama munafiki yana da tacewa duk mutumin da yake mutumin banza ne in yi ma alheri kakka ya raka barshi haka kafa mishi saboda malalaci in kai rema kirki kai ba ga mishi gora ba to wata ran sai ya gora maka shi yasa in malalaci ya ce yasa annabi sai bada riga saboda a mushi mukafa'a rigar da ya ba ammi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gatana wanda ce a tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba taba tambaye shi ba abi yace a kamar yanda faransa ga yace ma qala la qatl illa fi tashahudi laula tashahud kana la'ahu na'am to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka tambaye shi kawai shi bai cewa babu ba zai ce ba zai bada ba to da aka tambaye shi shine sai bada wanda ce a husnul mudarati mai kyautata zamantakewa ne saboda a daɗa ƙaran ɗan shi ɗan ana tare shi dan a daɗa ƙaran shi sai aka bada wannan harasul munafiki ne amma saboda ɗan shi sai aka karanta to komi yana da kara komi yana da kara ga gani yana tare kenan mutum ko da wani wannan shi sai a ɗan karanta aya bannan saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi mishi wannan wannan kuma yana nuna in babu imani fa in har babu imani to wato abin da zaka yi shi wanda yake na amfani da asar ramazan sa ba zai amfani mutum ba in babu imani saboda kaga can gurin Zainab annabawarsa sai ya bar izare shi asa mata shi'ar saboda mi musulmaci biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaga wannan zai amfane ta amma in babu imani komi kai har ma sai da annabawarsa ya tofi da yawon shi mai albarka a cikin aka tofa aka bada ya mushi addu'a ta musamman amma dukkan da babu imani wannan abin din bai amfani ba zai amfane shi saboda babu imani wa ma arsalna min rasul ila li yuta bi idhnillah ba za ka zo ko baka bi manzo ka ce ka samu kaza kai wane ne ka an jika ma gashi an jika ma kaza duk wannan abubuwan sai da imani za su amfane ka kenan za mu ga wannan a ciki sai kuma hadarin munafinci Allah kare mu hadarin munafinci an jabi radiyallahu anhu qala ata nabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Ubay ya zo gurma ke ba da madu sai da bayan an saka ma'ahin nashi kabari fa akhraja mu sai fito da shi amma ba wai an binne ba fa nafasa fihi min riqi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tofa mai yawon shi mai albarka wa albasahu qamisan kuma ya tufatar da shi riga wadda ta bi cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta ga kuma yawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa mishi duddan saboda ko ya samu sa'ida kale kayan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake tausayawa ga wadannan bil mu'minin ra'ufur rahim ka gani yanda yake tausaya ma kai hatta da ma wadancan kuma wannan yana nuna yanda kenan ake mu'amala da mutane akwai wanda zaka kyautata kai kaza amma me ba dan shi ba kenan dan saboda wani shi sannan kuma kenan wannan ya nuna halaccin koda an sa mutun kabari ana iya koda ma an binne din kai misali a ce da aka binne fuskar tana kallon wani guri ba al-qibla ba ko an binne a rubda ciki ko an binne a kaza ko an binne da wani abu mai kima misali duk ana iya kenan a tono ya zamanto an daidaita ya mai mutashi a janayiz babu hal yukhrajul mayyit min al-qabr wal lahd li'illa za iya hudo mutun daga loto bayan ka gane loto ai an sa birgi an toshe go to ko da ma loto ne za a yi huddo shi dan wata illa za a yi ko ana tunanin kashe shi akai misali duk za a iya huddawa kenan bayan nan gurin a jihar babul kiswa lil usara tufatar da waɗanda suke ribatattu saboda ba su inda tawar bata da wannan sai shi ya bada riga aka sani kamar in an kamo ribatattu ko an kamo masu laifi ba daidai bane a musu suntir sai wani dan bantai ko wani dan wando a wannan daban lehinsu da ba a cire musu riga da wando he wani dan karamin wando wannan ai kaga akwai bayyanar da al'aurar su mukallafa lehis ke da ban sun cancanci kisa a kashe su in hukum za a gurhanar da su gaban hukuma a musu amma a mutun sandir ta yanda sai shi sai wani dan wando wannan kenan akwai me yake da suna akwai zubar da mutunci shi shi kuma inna ma katabal insani ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsanu al-qitla wa idza dhabatum fa ahsanu al-dhibha wa la yahdi alaykum shafarata wa la yadhi zabihata ko mutun kisa yayi za a kashe shi aka ce fa ahsanu al-qitla kar a zo a dinka yanka mai bakan magana babu abu mai kyau kaman tsarin karanta musulunci a zo ma a dinka cin mutuncin shi ana mai kaza ba ayin raba mutumin da ya sata wani yana abin nan shi ana jifa da takalmi wani ya ce Allah tsine kana ta sata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la ta'ani alaihi shaytan fa innahu yubillahu wasu kaka tai makama iblis akai to amma mu yau kaka mutum ho in ka tsaya ka ce wai da Allah wani mu yi maka sai mu tai wuri amma zai tala'anta Allah tsine ma wani Allah ai wani kaza ai wani kaza ai wani kaza karar sarri hindi ne ne wai wani yi maka akwai abin da wasu maganganu ko mutum bai san ka ba ma a ce maka wadai su za ka shiku ne akwai magana da ko mutum ma bai a ce ma kai ka hudu wata magana kan dan uwanka musulma za ka ji kome kai mutane sun kai suna ma mutane abin da kafirai ma ba a musu kafirai ma ba a musu a wani masallaci daga masallatai wani yake ce mu yayi sallah wani ya kawo siffar munafikai da wane ne duka sai ya leka wasu yan fartin siyasa ya ce su ne kai ka ce siyasa shi la ilaha illallah ce aka rubuta ai duk wata siyasa abin da ya wuce ita ya wuce duk siyasan da ka sani ga wadai ko su dai uban sa da babu wata musulma a ciki da taka da tawane duk ga baki dai ba wata musulma siyasa duk uwa su dai uban sa da in ka ce waccan kaza kai ma taka haka ne amma duk dai ce shi yasa wa mutun zai hutaccen ya hutacce kuma haraka ce kawai ta neman abinci da neman maslaha inda kaga kurum zaka samu can zaka shiga kuma duk wanda kaga yana fafutuka shi ma maslaha shi yake duba siyasa irin ta kasashen mu kurum neman maslaha ce ba wata ta addini kowa maslaha shi yake nema ya zaka samu kamar kasuwanci ne ya taka za ta yi kyau inda kaga wancan haka haka zaka gani amma babu wani abin da zaka ce wacce musulma ce ko wacce kaza ko wacce kaza to kaga nan manzo sallallahu alaihi wasallam sai zamanto yayi wannan kyautatawa kin ba tare da kina an samu wannan maganganun ba tare kuma da kaga ga irin abin da ya cancanta an faɗi illa da ta ja mishi na sai kaunar yahudawa anan gurin ya nuna har bayan an sa shi can kuma ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ma ganin shi saboda yana nuna halaccin kuma zuwa ganin fasiki fasiki ne bai da ko kahuri ma kaga nan sai ya je ganin bai gudu to shi ma nan sai ya zo shi kuma duk da haka nan annabi bai kasa guye ba sai da ya mishi wannan alam an haka an hukule mu ba na hana ka ba kaunar yahudawa na dinga halinka kaga ci da kai wani abu ne mai tausayawa ga abin da ya ja maka to amma saboda babu alheri a cikin zuciya a yana yanayin mahunar barin duniya sai da ya faɗi manansa bakan magana Allah kare mu shi yasa kaga sharrin munafunci sahabbai suke takatsantsa da roƙo Allah ibnu abi mulaika ce adarku 30 min ashabi rasul kullum yakhafu nifaq ila nafsi sahabbai 30 na riska ko ne yana ji maka shi tsoron munafunci babu idza lam yajid kafana illa ma yawari ra'sahu aw qadamaihi ghatta ra'sa in ba san balik kawanin da za a rihe kai to yanzu sai a rihe auka da manya zattara asa in kamar ya dalle kawanin bai da tsawon da zai rihe duk gabaki daya to a ruho daga sama kaga zai iya zamantawa mai nisfu sak kenan zattara asa sai a rihe daga kai din sai a yi wannan wannan yana nuna kuma sutura ta musulmi duk wannan fa kahuri bai da alhurmar da zamu shi wannan Anas Abbab radiyallahu anhu qala hajarna ma annabi sallallahu alaihi wasallam tamis wajha Allah mun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala fa waqa ajruna ala ma wannan yana nuna tsarkin niyyar sahabbai kaga faman kana hijratu ila rasul fa hijratu ila rasul fa waqa ajruna ala ma kuma ladan mai tabbata gurin Allah saboda sun ga alama wanda suke na karba faminna man mata lam yakun min ajrihi shay'a a cikin mu akwai wanda ya mutu ba tare da ya samu somun tabi ba na ajrihi kamar wani somun tabi alkhairi wanda zaka ga misali na wadata da aka samu an yi hijira ana talakawa amma duk da aka dawo Madina duk sai suka yi dukiya wasu kuma ta hanyar ganima duk suka samu mama wadata to akwai waɗanda su sun mutu tun kafin wadata ta a samu yalwa minhum Mus'ab ibn Umair a ciki akwai Mus'ab ibn Umair tunda shi Mus'ab tun kafin a yi hijira nan sara sai tura shi yake karantar da mutanen Madina Qur'ani shi matashi ne ma yake shi tana da kuɗi ya tashi cikin jin daɗin sutura ba iya daga matasa wanda suke wanka ku na maka wanda suke wanka ku wanda suke ƙarshen masu ƙurewa a daka wadata da jin daɗi da abin nan amma saboda tsadar imani ya kummace aka tura shi zuwa ya je dan ya dinga karantar da su alqur'ani minna man aynat lahu samaratu a cikin mu akwai wanda ƴaƴan zacen shi sun duna fa huwa yahdibu ha yana dasassu yana tsinka utila yawm uhud Mus'ab rana uhud aka kashe shi shekara ta uku da hijira kaga kenan yalwa bata gama samuwa ba falam na jirmanu kafinuhu illa burda bam san ba abinda zamu mai likafani sai wata dara idza ghattaina biha rasu in muka rihe kai kharaja rijla sai qahwa sawtu wa idza ghattaina rijla in muka rife qahwa kharaja ra'asa ra'asu sai kuma kai ya wuto fa amara na nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam umarce mu annu ghattiya ra'asa cewa mu rihe sama wa annaj'ala ala rijlaihi min al-ibkh kuma qahwa sai mu sanya wani abu wanda yake na tsabre wani abu na tsabre kaga wannan yana nuna irin yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam junan su yake fifita juna kaga yanda Khabbab yake nuna afdaliyya ta kenan Mus'ab da kuma yanda kenan yake da kyau malami ya dinga ambata ma mutane hali wanda yake na gudun duniya da nuna duniya ba komai bace ba kuma ita bace ma'auni gurin Allah subhanahu wata'ala akwai bayan Allah waɗanda sun zo duniyar basu ma mora ba a cikin halin imani kuma har suka rasu kenan ba ma'auni duniya bace wannan shine aikin malamai shine aikin malamai amma malami ya zama ya dinga gaya ma mutane duniya da ba a yarda ba wannan ba aikin shi ba yan ba a yarda ba daban ɗan hudun duniya da ba, amma kai malami ya zamanto kana kokarin lallamin zukatan mutane, kana lallashin zukatan mutane, kana hakurtar da zukatan mutane. Kamar yanda tabi'a suka tashi suka je wajen Anas ibn Malik suka kame kuka hanshashi, kaga sai ce isbir, ku dauki hakuri, to shine aikin malami, ku dauki hakuri, ku yi kaza, ka lallamin zukatan mutane. Ka gani, amma kuskure ne irin wanda za ka san mun bari wani yana daga maka yana cewa ta yi karin talaka yana kuka, kaga wani ya sace yana daga yana cewa ta yi karin talaka kana kuka, kaga wannan ayya kuma ya ta malamai. Yana ji wannan in masu gudun duniya supaye na gaskiya kashi ma za su bashi, supaye na gaskiya kashi ma za su bashi. Ka gani, malami da rashin hakurin yunwa, malami yana daga maka yana nuna rashin hakurin yunwa, na kashi ma kamata a bashi. Wannan an fitar da shi fadalisa babu hijratu nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, amma ghazi babu ghazwat Uhud, sai kuma babu man qutila min al-muslimin na yawm Uhud, ariqat babu ma yahdhuru min zuhratu min zaharatu ad-dunya, ma yahdhuru min zaharatu ad-dunya, abinda ake tsawatar mutane na kawar duniya, sai kuma babu fadalil faqari, fadala talauci. Allahu la ilaha illa huwa kullu kufrun faqari. Babu minista addal kafara talauci, abin da dadi ba kowane talaucin bane zaka iya cin jarabawa. Ka gani, musamman irin yau zo da ka kawo ne matsara Allah da talauci, tunda kaga annan sarar sai na alama ne uzu bi kamar kufrul faqar, to ne matsara Allah daga kufrul faqar. Babu minista addal kafara fi zamanin da tunda kohoyin aljanna sai na dewa, shi ma ɗaya ne daga hanyoyin shiga aljanna. Babu minista addal kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yunkar alayhi, wanda ya tanadi likahonin shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai inkari ba, ya halitta ka sai likahoninka da magaryarka da wani kafur ɗinka ka ashe kayanka, kamar yadda wasu tsahin suke lokacin da ka cika shi kenan, kawai a ɗauko abinka a yi maka, ba sai an sha wahala ba kenan. Wannan duk ya halitta mutum ya tanadi abin shi. An sa'ala radiyallahu anhu qala ja'at imra'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wata mace ta zo gun mace bi burda da wata dara mansujatin fiha, mansuja wadda take ta saka ta fiha hashiyatuha, a cikin launin darai akwai gezarta shi ma na launin ne, tana da geza shi ne na ƙasa ɗinna, saboda haka hashiyatuha. A ta da runa malburda, ya ce kun san menene alburda, ƙalu ashamla, suka ce shi ne ashamlatu, dara kenan. Ƙala na'am, ya ce ƙware. Ƙalat, ta ce nasajtuha biyadi, wannan da hannuna na saka ta, faji itu li aksu wakaha, na zo don in baka kasa. Ta ɗauki tsawon lokaci macen tana saƙawa, kawai burinta ta kawo ta ba mazararsa sandan ya sa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa, in mutum ya baka tawahi don kasa, ba kawai kayan ba ya gan su ba cikinka. Kaza akwai masu girman ka, yi ka ba shi kaya, kana son ka ga ya ɗan sa kayan nan, amma ba ka ga kayan nan ya sa su. To kaga yana daga makarimul akhlaq, in an baka abu ana sa a ga kasa kasa, shi wanda ya baka zai ji daɗi a ranshi. Ka gani, saboda haka li aksu ka hadan, saboda in tubatar da kai wannan ba kada annabi sallallahu alaihi wasallam sa sai karba, kuma wannan yana nuna hadiya tahadu tahabu, tayi haka dan ta samu matsayi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, indai har ba da kyauta ga wani zai zamanto ya jawo kona mi kake tunani hadiya kuma ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa irin wannan yana da kyau, iyaye ne, ‘yan uwa ne, wasu surukai ne, a munasabat a dangale ka irin wannan. Ka gani, wani sai ka ga bai taba ba surukin shi wani dan kwamfule ba ko wata ‘yar abin nan haka. Ka gani, wanda kuskure ne wannan abin, iyaye ne ka ɗauka, wani kawai sai daren sallah ma sai ka ɗauko ka kawo mishi. Ka gani, saboda haka yana da kyau irin wannan, ko abokinka ko ma wani ne ka gani misali dattijo, alamun ba na ka samu, saboda man ka samu musulman kasahu la min hulalil janna, wanda ya tufatar da dan uwan shi musulmi Allah zai tufatar da shi daga tufata aljanna. Fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam sai karba muhtajan ilaiha, yana buƙatar wannan saka, saboda saka ce ta musamman matar tai. Fa kharaja ilaina, ya fito cikin mu, wa innaha izarahu, ya daura ta a matsayin izarin shi, fa hasanaha fulanu, sai wane ga kyawun ta ya bari ita. Faƙala, bayan mutumin ya yaba ya ce kai amana da kyau take, sai ce aksuniha ma hasanaha, ya rasulullahi abana mun wannan, me kake kin wannan, abana ita. Ka gani, ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam, amma shi da kwai hikimar da ta sa roke shi, saboda ka san sahabbai, manyan sahabbai ba su roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya, ko su roki ne mai nasa sai roka musu duniya abadan ba za ka samu sanar ruwanan sarasan duniya bayan ka tawaji sai ina baka ya zace ya rasulullahi abani kaza abinci ko a taimaka mun ko a bar rancen kaza ko amin kaza ko amin addu'a Allah ban kaza su manyan sahabbai suna da iman da basu taba ba su tambaye wannan abin sun fice mataki wannan duniya ba ta kai ba su roka saboda haka ma ahsanaha qala alqom to kai yanzu karfin imanin su da sun san cewa ba za su mutu ba sai sun ga mucin ya arzikin su qala alqom he mutane sahabbai suka ringa cewa ma ahsanta wa amma baka kyauta ba labisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa tubanna muhtajan ilaiha yana da bukata yana son ta thumma sa'altahu ka tambaye shi wa alimta kuma ka san sare annahu la yurid in an tambaye shi abu bayan kin ba mutum bayan mayar da mutum faqala yace inni wallahi ma sa'altuhu li albasa ban tambaye shi bane ma dan in sa dan ado inna ma sa'altuhu li takuna kafani dan ajiye ta zama kahoni na ne tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa a cikin shi to nayi haka ne dan ta zama kahoni na da Allah ya samu rahama qala sahal sare yace faqanat kafana kuma Allah ya cika mai burin shi ita ce dai ta zaman tole kafanin shi aka mushe kafanin ta bukhari ya fitar abiyo babu zikirin nasaj saqa libas babu alburud wal hibara wa shamla adab babu husnul khuluq was saqa wa ma yakrahu min albukhl kyakkyawan dabi'a da kyauta kuma wannan ya nuna ma yanda matan sahabbai suke sana'a kowace wata sana'a ta zaka kaga irin su asma irin su ai sana'o'i suke suna sana'o'i suna sadaka suna taimako suna abuwa na bukatun su da an ce a taimaka ai kaga duk kowace ma tana da tana badawa kowace ka gani to wannan yana ragewa radadin talauci a ce duka mata suna da wasu abubuwan yi ko a ba su jari misali sana'o'i na gida da kuma kaga da duk haka ne ko yanzu tsahin anguwanni ka ji ai duk tsahi zaka dan wake tsana waye duk suna irin wannan abin ba za ka ga ba suna nemo wannan yanzu ne kawai aka zo duk zuciya ta dinga mutuwa da ko na kauyen suka zo sana'a amma zai mace ta zo ta wai tana kaskanci me ka hannu a bata ta yi kaza ka gani ga namiji ma me kanu ya yake balle ga mace ga namiji ma ya yake balle ga mace wanda karshen mutuncin ki ya gama zubewa warwas ka gani to kaga wannan musiba duka inda za su yi aiki da wannan kuma riko ne da sababi sana'a karawan ki garke sababi shikenan kare amma ki bar kauye bake ana kwasal mulhiya da wane ne da dan shikoki da ake da yan abubuwa da dan ciwo da mata suke da yan itacen su da abin nan duk ki bar wannan abin gabaki ɗaya lokacin arziki ya huce ki zo ki kina hawan bara da neman abin nan sai mu tsaya nan gurin abin da muka hudu daidai Allah ta rahmu arama da zo dab da wannan ya kai ma'aiye shi dab da magarba tana irjins ya ce da Allah a sa su a addu'a bata da lafiya arama Abubakar ma'aiye shi da zo dab da magarba ya kira ce suna irjins da Allah suna roƙon bara addu'a Allah subhanahu wataala bata lafiya Allah subhanahu wataala ya bada lafiya ga dukkan wanda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa kyawawan mu musamman a waɗannan kwanuka masu albarka ɗan uwa mu dage mu ribaci waɗannan kwanuka min babu aula ɗaliban ilimi su ya hi dacewa a ce suna gaba gaba wajen ribata dukkanin wani alkhairi wannan kwanuka ne wanda a kwanukan duniya ba wanda suka fi su alkhairi a cikin suke da fiyayyen yini wannan yini ne na arafa a shekara saboda haka mu zage ne damtse mu yi ta ibadu na gaba gaba abubuwan da Allah ya farlanta mana duk abin da muka san ibada ne mu dage mu zage ne damtse mu yi ta ribata mu rage zama da abubuwan da suke na wannan sannan kuma mu yi ta tunatar da al'umma zuwa ga abubuwan da suka inganta duk lokacin da Allah zai ma al'umma wani bonus na alkhairi wanda kuma a ciki da kwai abubuwan da suka tabbata akan samun irin marasa tsoron Allah da suke gaya ma mutane abubuwan da bai tabbata ba su sa mutane su yi kamun juguwa su dora su kan wasu zikirarruka wanda ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ko su dora su kan wasu salloli mun san kuma duk abin da aka yi shi kan bid'a babu lada a tattare da shi to amma in muna kokarin tunatar da al'umma abubuwan da suka tabbata sai kaga cewa kenan al'umma ta yi riko da tabbatacce wancan rubarban sai kaga bai yaduwa irin kita'ati da zamu gani na malamai waɗanda suke kenan na sunna masu faɗa ingantattun abubuwa mu yi tarayya wajen yadawa da tura ma al'umma dan saboda al'umma ta zama ala basirati in aka kuntace kamar yadda Sheikh Saleh ibn Usaimin yake nuni zuwa ga harka na internet da yanar gizo yake cewa a kuntace su dayyukuhum ku dinga kuntace su ta ya za a kuntace masu yada barra in ana yada alkhairi alkhairi ya riga kaga sharri ba zai samu gurin shiga ba to mu ya kamata duk abin ingantacce ne ta kokarin turawa rubarban da zamu gani ko dan a tura ga wani ya ce kaza ko dan wannan ma ko a wannan ma kakka tura saboda in ka tura zaka iya tarayya ciki ka gani Allah subhanahu wataala ya amsa mana Allah mashfiha wa sayyid marad al muslimin ya rab al alamin Allah mashfiha wa sayyid marad al muslimin ya rab al alamin Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kamil wajid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim kamil wajid ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسلام على عبادك الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسلام على عبادك الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد